أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda ya daidai ga 27 ga watan Rabiul Akhir Hijra Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 447 wanda ya dace ma 18-19 ga watan Oktoba wata na 10 miladiya ta 2025 na muka saba karatu cikin littafin Mukhtasarul Akhdari da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a darasin da ya gabata mun gama wannan littafi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta na daidai Allah ba mu ikon aiki da shi na kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shafe shi daga zukatanmu A yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara littafi sabo da muka saka shine talkhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wato takaitaccen resume da aka yi na wani littafi wanda yake da suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam Suffa salla annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri tun daga kabbara al-harama ila at-taslimi har zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ganin sallar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan littafin abinda malamin ya kumshi wato abubuwan da ya tattara zai kawo mana asalin littafin babban littafi ne gashi nan shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam asalin shi to mu sai muka ce bari mu dauki dan takaitaccen saboda wasu daliluwa idan in ya zamanto lokacin da muka karanta takaitaccen in da ma ta bada muna iya dawowa kuma sai a dauki babban shi ma a karanta to shi wannan takaitaccen kamar resume ne aka yi na wannan na babban littafin an fahimta wanda ya buga wannan littafin shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani Muhammad Nasiruddin mutumin Albaniya shine ya buga wannan littafin ya buga shi akan siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun gani a baya a cikin littafin mu na ahdari irin a mazhaba ta malikiya duk wasu abubuwa da suke da alaka da sallah hukunce hukunce na sallah To yanzu kuma nan zan mu dauki wannan littafin kuma mu ƙara karatu akan abin da ya shafi ita sallah. Nan malam ya kebance mana hadisai ne na ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda suke magana akan sallah. Kamar yadda zan mu zo bayani game da abin da ya shafi dan takaitaccen tarihi na shi malamin. Malamin da ya buga wannan littafin muka cewa sunan shi Nasiruddin Al-Albani, mutumin Albaniya. Wannan babban malami ne wanda alhamdulillah ya sha karatu kuma malami ne wanda zaka ce mu'asir wato kamar mun tara wani zamani ɗaya da shi mun yi tarayyar zamani ɗaya da shi yanzu in ka duba wasu littattafan zaka gani nan malamai ne wanda sun mutu nan da wayan shekara wayan 200 wani 300 wani 400 wani shekara 1000 ma to amma shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani wato mutumin zamanin mu ne wato yayi wani lokaci a cikin kace kusa da demil ko kuma min lafsan katrobin dizina faka kamar yadda zamu gani shekarar mutuwar shi to sai ya tattaro kidan kaga wanda yake zamanin mu zai gani wasu abubuwa da suka zo na zamanin mu wanda zai yi matukar kokarin kawo musu dalilai wanda ya tabbata daga sunna ta maiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yanda zan mu gani abubuwa wanda suka zamu na tsawuri wanda komi dama a sha'anin addini addinin musulunci bai bar ba wani abu sai da ya shiryar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani alkhairi face sai da na nuna ma al'umma wannan alkhairi yace kuma babu wani sharri face sai da na tsoratar da al'umma game da wannan sharri to wannan malami babban malami ne kuma malamin hadisi ne ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da fannoni na ilimin hadisi misali ilimin mustalahul hadis ilimin jarh wa ta'dil duka wanda yake da alaka da ilimi ya san wannan fanni to malamin ya tumbatsa wato kwarai a cikin wannan fanni Muhammad Nasiruddin Al-Albani asalin sunan shi shine Muhammad Nasiruddin mahaifin shi sune shine Alhaji Nuh bin Alhaji Nuh Al-Albani shine mutumin Albaniya idan aka ce wane misali Al-Albani an danganta shi da ina da Albaniya kamar misali kai dan Niger sai a ce mi da France a ce Nigeria to kamar haka ne shi kuma kenan da France a ce mi ne Albaniyan ko to Al-Nigeri shi kuma inda Larabci ne dan Niger sai a ce mishi Al-Nigeri ya maize baka ji ana cewa da yarewa a ce wane ya maize ne an danganta shi da garin da yake to shi dan Albaniya ne an aihe shi hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana 333 333 wanda ya daidai da miladiya 1914 aka aihe shi ha premier guerre mondiale kaji aitidiya an yi randre premier guerre mondiale 1914 aka aihe shi a wata madina capital ta Albania capital ta Albania anan aka aihe shi ya rayu cikin fami din shi wanda suke matalauta ne ba masu ƙarfi bane ba mahaifin shi amma duk da wannan ya kasance malami ne mahaifin shi yana karantar da mutane mutane suna zuwa wajen shi neman ilimi yana karantar da su suna nan suka yi bulaguro suka tashi suka yi hijira daga Albani suka koma Dimashq ita ce Sham suka koma wannan ƙasa saboda wato zama dindindin suka kaura suka koma wannan ƙasa tare da mahaifin shi bayan wannan a lokacin mahaifin shi ya sa shi école ya fara premier ya je yayi certificate ma mahaifin nashi ya gani cewa fa kawai tsarin lakwal din nan bai mishi ba ya dawo da shi gida ya dora mishi wani tsari na karatu wani program na karatu ya daidaita mishi wannan program din yake karantar da shi a hannun mahaifin shi har da ce alqur'ani ya harrace irin ya samu karatun tajwidi ya samu sanin lugha ta nahau da sarf ya samu sanin fiqhu na mazhabar su mazhaba wanda take Hanafiya to duka a hannun baban shi yayi wannan karatu da mahaifin shi ya gani tsarin école din nan kawai dai gashi nan sai mai doshi yayi mushi gini na karatu wanda zai samu karatun addini kuma ka gani ginin da ya mushi ya zama to yayi ya zama wani abu a nan a rayuwa shi yasa yanzu in ka duba irin wannan in ka ƙara nashi da irin wuraren mu yanzu zaka ga mutun kawai an maida shi shi boko ne kawai boko zalla ba a kula mishi da sha'anin addini boko ba a hana ba a yi boko amma kada ya zamanto an kula kawai an zamanto an ba ma wato boko ita ce kawai kadai eh kawai duniya ake nema ita boko karatun neman sana'a ne ba hana ka ba kai boko ba hana ka ba ka je ka nemi sanin ilimi na boko kowane irin ilimi ne amma dai kada ya zamanto sanin wannan ilimin kuma ya hana ka sanin ilimin ka na addinin musulunci bai hana ka bari ma in ka san ilimin addinin musulunci ka san qur'ani zaka gani duk a makarantu wanda ya harzace alqur'ani in aka shiga boko kuma zaka ga shine tab ga har da qur'ani kuma a koma bokan kuma shi ma lahiya da to kada ya zamanto mu saki bangaren islamiya bangaren alqur'ani mu koma kawai boko boko sai zamanto an girma duk matsaloli malamai suna cewa matsalolin da muke samu a irin kasashen mu da wasu abubuwa shine wanda suke jagorantar mu mutane ne wanda kawai boko kadai suka sani mu kuma al'umma ce wanda take mi al'umma ce musulmi yanzu da ce jagororin mu sun yi karatu karatu na addini alhamdulillah yanzu irin tsarin canjin wato abin da ya shafi regime da yake zawwa zaka gani yanzu alhamdulillah akwai wanda suka san addini cikin tafiye duk lokacin da ke da kai wanda ya san addini to wannan zai taimaka cewa duk abin da zai zo zai kalubalanci addini za su yi kokari su fadakar da shi akan wannan amma in ya zamanto boko ne zalla ba a san ba addini ba san ba meye ya dace da musulmi ne, kasa ce ta musulmai wanda dole muna tahiya akan tsarin bokan amma muna duba abin da ya shafi addinin mu saboda shine asalin mu. To wannan shine yafi dacewa ga mutum wanda yake wato musulmi. To shi mahaifin shi da ya gani cewa karatun nan bai yi ba kawai sai ya maido shi ya mishi tsari wanda a wannan ya haddace alqur'ani ya samu ilimin tajwidi da nahwu da sarf da fiqh ya karanta da kyau ya haddace alqur'anin a wajen mahaifin shi. Kaga nan yake nuna ma kai fa uba ba kawai yaron ka ba ka kai shi makaranta ya zamanto a makaranta kadai za a koya mishi karatu, a'a kai ma haƙƙi ne akan ka koya mishi. To matsalar da ake samu wani shi mahaifin bai iya ba, zaka ga yaron neman aka yi katari ya je makarantar ya koyo zai ringa koya ma mahaifin ko mahaifiye. In mahaifiya ce tun warko ake so ka dauko mahaifiya dama wanda ta san addini. Zala sallallahu alaihi wasallam yace ana arman mace dan abubuwa guda hudu, ana arman mace dan kyawanta, ba laihi bane ba malam Muhammad ka samu mai kyau ka arma, wannan ba laihi bane ba. Haka ana ne ana auren mace dan mi dan nasabar ta danginta, ita yar gidan kaza ce ai kaza ce, ana arman mace dan kudin da ka samu wata hajjia malam Muhammad ba laihi ko malam Jibril ba laihi, kana iya ka arme ta ba wani abu bane, dama musulunci ya yarda kai arma kana iya ka arme ta ba laihi bane, kuma ana arman mace dan addinin ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zana ma kudin nan sai ya ce amma alayka bi zati din, ina horanka ina maka nuni ka dauki ma abociyar addini, wannan ma abociyar addini wanda zaka dauka ita zata zamanto ta sa hannayenka sun daidaita, ko kuma ya zamanto ta ta ita. Malamai suke cewa iyanka tun uwa kake nema musu ta gari saboda kai ka huta ka ta yi aiki ka ta yi kaza ka ta yi kaza. To in mahaifiyar tasu ba uwa bace ta gari ba wanda ta san addini bace, ka gani ai akwai matsala, akwai matsala. Amma wanda ka samu mai addini, in ka samu mai addinin kuma ga ta tana da kyau, in ga ta tana da yar gidan dangi ce ga kuma kudin, to kai sai a ce ma masha Allah sai dai kai jira hurul aini kuma a cikin aljanna. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To ala kulli hal bayan malam yayi karatu yayi karatu kuma bai tsaya ba a karatu kadai, sai ya koyi sana'a a wajen mahaifin shi saboda mahaifin shi ya kasance mutum ne mai gyaran mantar, shi ma ya koyi wannan sana'a. To kaga nan me yake nuna mana cewa kai mahaifi ba kadai ka karantar da yaro karatu, a'a koya mishi kuma sana'a, koya mishi sana'a ko ka sa shi inda za a je a koya mishi sana'a, kada ya zamanto a zaman a unguwa ya zamanto ɗan zaman kashe wando. Karatun in ya je an yi karatu ga sai ma irin wannan lokaci zaka gani ga diplom, kowa yana da diplom, babu mi babu aiki, aiki yayi karanci. To amma in yana da ya koyi sana'a fa sai a maida diplom gehe, sai a je a yi sana'a. Yana sana'a shi yana samun abin da yake ruwa ma kansa asiri, yana ruwa ma ɗan uwan shi asiri da uwayen shi. In an yi maganar diplom in kuma ya dauko gata diplom kake ta maka da ita ni fa gata nan a je take. To ka gani wannan shine shi ya koyi yaran mantar daga wajen mahaifin shi. Malamai suke cewa yana daga cikin abin da ya taimaka ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani wajen samun lokaci na karatu, ƙara bincike a karatu, shine wannan kasuwar da yake yana kasuwar shi a hankali kuma yana karatu. Ai ya kai wasu suna zawa neman karatu shi ma wajensu. To yayi karatu yayi karatu kuma yana kira zuwa ga Allah, yana karantar da al'umma, har ya kai ya fara samun matsala da mutane da shugabanni a gari saboda a Suriya ya zamana Suriya ya zamanto ya daga tuta ta abin da ya shafi tauhidi. To shi kuma daman matsalar da kake samu da mutane duk lokacin da ka zamana kace wa sai an kadaita Allah a bauta, sai an karanta tauhidi, to tun daga lokacin da zaka fara samun matsala da mutane zaka gani an ce kaza, an ce kai ka zage manya, an ce kai kaza, an ce kai kaza, kawai saboda ka ce Allah kadai ya kamata a bauta, a kadaita da bauta. Wanda hatta a wannan lokacin namu zaka ga dukkan mutanen da zaka ga suna sukan wani malami wanda yake malami mai karantar da sunna, mai karantar da tauhidi, ba dai komi bane ba sai dan wannan magana ta tauhidi ta cewa a kadaita Ubangiji subhanahu wataala da bauta. Haƙƙin Ubangiji kada a ba ma wani haƙƙin Ubangiji, ya zamanto haƙƙin Allah Allah ake ba ma, haƙƙin manzon Allah a ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada a ba ma wani koma bayan shi. To amma zaka gani wani ya dauko haƙƙin Allah ya ba manzon Allah, ya dauki haƙƙin manzon Allah ya ba ma wani, kai akwai wanda haƙƙin Allah suke dauka su ba ma wasu. To lokacin da kazo kana inkarin irin wannan abubuwa, lokacin da zaka fara samun irin matsala da mutane, ya samu matsala da mutane har ya kai an kore shi daga gari, ya koma wannan kasa daga nan ya koma wannan kasa to amma mutun ne wanda yayi bincike a karatu irin himmashi ta karatu ta neman karatu malamai suke cewa zai zo maktaba yayi sammako zawwa yayi sabko zawwa da wuri ya zo maktaba bibliotheque ba a bude ba ma bibliotheque sai ya jira masu budewa sun zo sun bude in ya shiga kuma bai fitarwa sai an ce mishi an tashi ya wuce sai an tashi kai karshe da suka ga abin yashi yayi yawa sai aka mishi kile na biyu da take in ta gari aka bashi sai koma yake kwana ana malamai suna ga irin himmar shi cewa zai zo ya hau saman kuranga eshel a cikin biblioteka zai dauko littafi ya gani kan ya sabko daga saman littafi daga eshel din nan ya zamna ya karanta littafin ya bata lokaci sai ya awa uku a saman eshel yana karanta littafi irin yanda wata rana ana ba da kissar shi cewa ya ga wata takarda ta fado daga cikin wani littafi ya karanta ta yace to bari ya nemo a wani littafi ne take ba irin littafin mu ba da yanzu kai yanzu da kaga takarda da wanda ya kasa zaka gani an sa sankan san campus kawo in ka zo ka dauki littafin ya zaka yi saka zaka zaka buda kawo 30n karan dai kaza kaga sankan san shikenan ka meda a su babu wannan sai ka karanta yace zai karanta ya nemo inda a wani littafi ne take malamai suka ce dai karanta littattafai 10,000 10,000 bai samu ba ya kara he da ya maimaita so uku takarda ɗaya ce yake so ya maimaita to wannan shine mai wannan littafi ya ba musulunci hidima sosai ya zamanto ya buga littattafai ya tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bincike saboda hadisi ana akwai hanyoyin da hadisi yake zo mana shine isnadi ka duba wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba to ya yi bincike sosai ya buga wani littattafai wanda suke hadisai ne wanda suke ba su inganta ba ya samu silsilatul ahadisi da'ifa wal mawdu'a jeran giya ta hadisai wanda suke kirkirarru wanda ba gaskiya bane aka danganta ma manzon Allah ko kuma wanda a cikin marawaitin akwai wani rawi wanda yake da rauni malaman hadisi kan su karbi hadisi daga wajen mutum da kuje ana cewa hadisin wannan ya inganta wannan bai inganta ba wallahi malaman nan sun yi kokari sun yi mana aiki sun yi aiki tun daga bayan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda za su zo idan wane yace ya ji wane ya ci na farko sai sun bibi tarihin wane shin hakika sun gamu da shi yanzu misali Muhammad yace mana ya ji daga siri sai a ji eh Muhammad yanzu yau rayuwar ka gabaki ɗaya kun gamu da siri eh mun gamu eh ya tabbata kun gamu ai ya baka wannan labari kuma sai ya tabbata kai ma Muhammad mutum ne wanda yake adali sun sa sharuɗa mutum wanda yake adali ba a taba samun ka ba da ƙarya kai mutum in yana ma mutane a hirar shi yana ƙarya hirar shi ta tsakankanin shi da mutane ba su karba hadisin shi saboda yana ma mutum ƙarya wata rana zai iya zuwa ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ɗaya daga cikin magabata ya je wajen tahiyya suke sabai da magabata su yi tahiyyar wata guda dan su ji labarin wani hadisi da suka ji an ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba tare da cewa ba a'a wannan hadisin bai sani ba a'a yana so ya ƙara tabbatarwa ne zai tashi ya je wannan gari ya ji an ce mishi akwai sahabi wane ko kuma akwai wani wanda ya san yake da karatu yake da riwaya hadisi ya je ya bashi labarin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ko kuma ya bashi labarin wannan hadisi wata rana wani ya je zai karbi hadisi wajen wani sai iske mutumin zai kira dabbar shi ya kama ta to sai ya dauko kwano ba komi ai ka san dabba an ka dauko ta roba ko wani kwano kana mata haka tsatsaka ne idan wani abu ne kake so ka ba to da ya ga yana mata haka nan ba komi yace kai wannan banda karba hadisi da saboda kana ma dabba irin wannan ƙarye kana neman ta kai kama ta ba tare da ka ba ta wani abu ba to wannan malamai sun yi kokari kwarai wallahi sun yi kokari wajen su tantance mana wai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun inganta shi sa wani malami yake cewa mala'iku su suke kiyaye sama Allah ya sa su masu kiyaye sama amma kuma a nan ƙasa sai Allah ya adije wa malaman hadisi su suke kiyaye ƙasa wato bi ma'ana su suke kiyaye irin sunna ta ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su tattare duk abin da suka ji in abu ɗaya suka ji na illa sai su ce wannan hadisin suna ganin kawai bai inganta ba a ce saboda wani ba ba mutumin kirki bane, ko wane yana da kaza, ko wane bai ga mun da wane ya ce, kuma wane ya bashi labari, saboda a tsari sunna ta ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To al-Allama al-Rawashi al-Albani Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kasance yayi matukar kokari wajen gaggama hanyoyin hadisan nan, ya zamanto ya allafa littattafai, yayi ta hakiki na littattafai daga cikin littafin shi. Kuma akwai wannan littafi wanda zan makaranta, shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, wanda yana daga cikin manya-manyan malamai. Akwai al-Allama Abdul Aziz bin Baz, bin Baz malami ne babba a kasar Saudiya, yake cewa shiwa bai taba ganin ba wani a wannan zamani, tunda mun ce muku wannan zamani yake, sai bai taba ganin ba wani malami a wannan zamani a duniya kwatankwacin Muhammad Nasiruddin al-Albani, yanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi. Kai wata rana an tambaye shi game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle Allah subhanahu wataala yana aikowa a wannan al'ummar tashi akan kowace shekara 100, Allah yana aiko wanda zai jaddada addini duk shekara 100 a cikin rayuwar mutum bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah sai ya aiko wani mutum, wato sai an tado da wani mutum a cikin al'ummai wanda zaka ga ya zamna sai an jaddada addini. Abubuwan da mutane suka zamanto sun manta, abubuwan da mutane suka zamanto sun bai ko sun ki, ko kuma wani abu ya takuyu ga addini, to Allah sai ya tado wani cikin al'umma ya zo ya ware ma mutane. Yake cewa to a cikin wannan al'umma yana ganin cewa Muhammad Nasiruddin al-Albani shine wannan mujaddidi, shine mai jaddada addinin wannan da yazo, saboda yayi matukar kokari akan jaddada addini. Akwai Muhammad wato al-Amin al-Shanqiti, mutumin to ya rayu a Saudiya, ya kasance babban malami ne, saboda shi ma ya allafa wani littafi na tafsiri babba, tafsirul Qur'an bil Qur'an, wanda sunan shi Adwa'ul Bayan. Yake cewa malamai suke cewa idan yazo yana zamne a saman kujerar shi ta karatu, akai katari Muhammad Nasiruddin al-Albani yazo zai huce, sai ya tsaye da karatun nan ya je ya gaida shi, tukun ya dawo ya ci gaba da karatu. To babban malami ne wanda malamai da yawa sun yabe shi, kuma rayuwar shi ta yi albarka yanda yayi gwagwarmaya akan neman ilimi da kuma wato abin da ya shafi kokari akan sha'anin addinin musulunci. To ya mutu Muhammad Nasiruddin al-Albani, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tana milkat samba. Yanzu muna milkat sankon me? Karan set shekara nawa kenan? Ben setta. Kenan kaga shi yasa mutumin zamanin mu ne milkat samba. Millam sanka throwing business. Tana yi waɗannan duka ina ji yaran ne dai ba, ina ji wancan ne ba aihwa ba. Min lasar katar wani Disney. Da an rayu da shi ko kuma akwai, ya? Min lasar katar wani Disney. Aka yarasu. Da ya mutu ya yi wasiya lokacin da ya zo kafin ya mutu. Daga cikin wasiyoyin shi yake cewa, yana wasiti cewa idan ya mutu, kada ya zamanto an yi mushi kukan mutuwa. Saboda kukan mutuwa haramun ne. Mutum in ya sani sarai al'ummar da yake cikinta za su mishi kukan mutuwa, ya bari, wato bai yi ba wasiya kan kasa mishi wannan kuka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yi mishi azaba a cikin kabari da wannan kuka da suke. Wani iri ne kukan mutuwa? Ba kuka ba na bakin ciki cewa na rabu da dan uwana. Akwai kuka na bakin ciki na rabuwa da dan uwa, ba shi ba. A kuka wanda za a yi shi anniyaha, a ringa yin maganganu wanda suka huce, a ringa na mutu na lalace, wayyo ni kaina da wa kabar mu. To irin wannan maganganun da kake yi, na mutu na lalace da wa kabar mu, mun mutu mun yi kaza, jiwa ta faɗi, kaza yayi kaza, to duk wannan mala'iku suna amsa suna ce amin. Ka ce ka mutu ka lalace, wani ya ta ya bar ku, gimshiki ya waɗi, suna maka addu'a amin, tunda ka ce ka koma lamarinka cewa wane ne daman ka dogara da shi, to shikenan Allah karba. Sai kaga mutum ya shiga cikin wata irin damuwa, kuma wannan abin da kake yi zai zamanto sababi ne da zai sa a ringa ma mamacin naku azaba, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa in ka san wanda za su maka, ka ce to kai fa baka san wannan kukan mutuwan da ake, kuka na ɓacin rai ba laihi mutum yayi. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗan shi ya rasu, an gan shi yana hawaye, wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta anta ya rasulullah hakai ma yace a wannan ai wata rahama ce Allah subhanahu wataala yake sa ta a zakatun wasu bayi saka wani duk abin da ya shiga bai kuka amma wani kuma tausayi saboda rasuwa da ta zo ma wani saka ga yana zubar da hawaye wannan rahama ce Allah subhanahu wataala yake sa daga cikin abin da yayi wasiya yace idan ya mutu yace duka littafan su a dauke su a kai su maktaba ta wato jami'a ta musulunci ta Madina jami'atul islamiyya yasa yanzu ka ta jami'a islamiyya cikin maktaba akwai babban maktaba maktaba markaziyya zaka ga akwai wata sal babba guda an rubuta maktabatul sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani duk littafan shi gabaki ɗaya nan aka kawo su aka yi wakafi ne ya kawo ya sa su a nan maktaba ta jami'a islamiyya saboda shi ma ya karantar a jami'a ta musulunci maktaba da wasu jami'o'i da wasu wurare da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wasiyar shi yace idan ya mutu kada ya zamanto an tsaya ba gaggauta zuwa binne shi ba ce wanda yake ma wani ne saka a gayyi mishi kawai yace aje a binne shi daga gaggawa ce kada a dauki gawar shi a ce sai an kai kaza ko an yi kaza ko kuma an jirkirta yace in makabartar da ta hi kusa yace da shi kawai aje a binne shi ana to wannan duka yana daga cikin wasiyoyi wato da wannan Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi wato lokacin kahin ya mutu wanda kahin ya mutu malamai suna ambata irin da yirshin lahiya yanda yake da kwadayin ilimi bai da lahiya mutane suna jiye mushi ma ma lokacin zaka ji yana cewa dauko littafi kaza a dauko mushi littafi kaza a karanta mushi kaza zaka ji su rayuwar ta sun bada ta ne akan ilimi sun bada ta ne akan ilimi akwai dewa daga cikin malamai zaka gani malamin bai da lahiya amma zai ce akai yana gadan rishin lahiya irin shi Salih Usaimin suna gidan rishin lahiya zaka ji malamin ya ce akai shi yana da karatu yau ya zo ya bada karatu sabanin irin mu da ka ji dan ciwon kai zaka ce jama'a yau ba karatu shi Muhammad a gani ma mutane ba karatu saboda ciwon kai kai su himmar su kwarai da gaske suke da gaske suka bada gaskiya akan wannan neman ilimi da kuma wato abubuwa to wannan a gurguje ne irin takaitattuwar wato tarjuma ta wannan mai littafi Muhammad Nasiruddin al-Albani to shine ya allafa wannan littafin yana da littafai da yawa wanda wannan littafin shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha sifat sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara al-harama har ya zuwa sallama kamar kana ganin sallar ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mushi take da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace sallu kama ra'aytumuni usalli kuyi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah to wannan shine muka ce zamu dauki mulakhas in shi nan talkhisul littahin shine zamu karanta malam yayi mana muqaddima ta littahin yayi shinhuda sannan kuma a ciki asalin littahin a cikin shi ya gayi sababin wato da yasa ya buga wannan littahi da yayi shinhuda ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala ya Imam Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati yace yana daga cikin abin da yasa yayi buga wannan littafin ɗaya daga cikin makusanta nashi ɗan uwan shi suka bashi wato shawara ina ma wannan littafin naka babba ka zamanto ka takaice ma mutane shi saboda wani ba zai iya daukan babban ba ya karanta amma karamin yana iya dauka ya ringa bi a hankali yana karanta yana fahimta to asalin shi kuma babban me sababin da ya allafa shi sababin da ya rubuta wannan littafi yace lokacin da ya duba ga baki daya a cikin littattafai bai ga ba wani littafi wanda aka kebance shi a ce littafi ne an kebance shi da siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu ba sai yace to bari shi ya allafa littafi wanda aka kebance shi da siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai yi maka akan zaka duwa din littattafai sai ka gari a cikin babban littafi an kawo kitabus sala amma dai wasu abubuwa ne aka dan ambata to shi sai ya kawo maka ya kebance ma littafin wannan shi dukan shi zai maka ne kan siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga mi tun daga kabbaral harama har ya zuwa sallama zai bi daki 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 ya kawo maka abu da dalili kuma a cikin muqaddimar tashi ya ambata cewa shi bai zai yi ba mazhaba ko malikiya ko hanabila ko hanafiya ko shafi'iyya ai zaka gani ai akwai littattafai kamar yanda ahdari da muka ida a wata mazhaba muka yi shi malikiyya. To shi yace a'a, ba zai takaita ba ga mazhaba, zai koma ne asali. Menene asali? Shine tushen maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su ma mazhabobin daga hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauki wasu wurare, sai dai an samu wuraren da wani wuri zaka ga hadisi ne mai rauni, wani wuri kuma ba su samu hadisi zaka ga ijtihadin su ne suka yi. To shi a'a yace zai yi kokari ya kawo maka hadisai, kuma hadisan ma wanda suka inganta, wanda suke nuna maka irin siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan bai takaita ba, wato daga abin da ya shahi wata mazhaba. Sannan kuma yana daga cikin sababi yace, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, wato ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina sallah. Idan dai a gurguje dan takaitaccen bayani game da muqaddimar da malam yayi, saboda littafin yayi muqaddima mai tsaho wadda ta dauki wajen safahohi sun kai wajen safaha 50. To mu dai abinda muka fi wani so mu karanta shine littafin abinda ya shahi sallai siffar sallai. Idan zamu gani insha Allah iya gwalgwadan abinda ya sawwaka, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya mana gamdakatar akan karanta daidai da aiki da daidai. Kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya gafarta mana idan mun yi, ya ba mu ikon gyarawa. To malam, abu na farko da yayi a safa ta shidda, idan ka bude zaka ga yayi n numero n, sai yasa istiqbalul ka'aba, shine yace fuskantar ka'aba. Abu na farko in ka zo yin sallah bayan cin kayi arwalla, miye daman zaka yi? Ka'aba, zaka fuskanci ka'aba. Kaga zaka fuskanci ka'aba. Sai malam yace maka idza qumta ayyuhal muslim ila salati fastaqbil al-ka'bati ka'abata haythu kunta fil fardhi wan nafli wa huwa ruknun min arkani as-salati allati la tasihhu as-salatu illa biha. Malam yake cewa idza qumta ayyuhal muslim ila as-salati, ya kai musulmi idan ka tashi zuwa ga yin sallah, sai yace fastaqbil al-ka'aba, ka fuskanci ka'aba. Ka fuskanci ina? Ka fuskanci ka'aba haisu kunta, yace a duk inda kake, duk inda musulmi yake idan ya tashi yin sallah zai yi mi, zai fuskanci ka'aba. Wanda wannan kuma hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance idan zai yi sallah yana tashi ya fuskanci ina? Ya fuskanci ka'aba, sawa'un zai yi farilla sawa'un zai yi nafila. Shi yasa malam yace ma fil fardhi wan nafli, a sallar farilla ne ko kuma a sallar nafila ne? Mutum ba zai tashi ba da gangam ya san nan ce alƙibla, ya tashi ya juya ya kalli wani waje ya yi sallah. Idan kai haka nan sallarka ta yi ko ba ta yi ba? Sallarka ba ta yi ba. Shi yasa yace ma wa huwa rukunun min arkanis salati, yace fuskantar ka'aba ita ce alƙibla, fuskantar ta rukuni ne daga cikin rukunnan sallah. Idan muka mun gani a baya cikin ahadari, idan aka ce rukuni ne, idan ba ka bar rukunin nan sallah ta yi? Ba ta yi ba. Sai dai wanda aka bashi uzuri ko wani abu, kamar yadda zan mu zo mu gani. Yace maka allati la tasihhu salatu illa biha, wanda sallah ba ta inganta sai da wannan fuskantar ka'aba. Dole mutum in ya tashi, akwai hadisi na al-musi'u salah, wanda a cikin wannan littafin malam zai yi ta mana ishara ga wannan hadisi. Wane ne al-musi'u salah? Shine sunan shi Khallad bin Rafi, wanda a cikin karatun mu na ahdari mun bada labarin shi cewa ya zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shigo ya bubbuga sallah. Da ya bubbuga wannan sallah, ya zo ya ce ma Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Manzo Allah ya ce wa alaikumus salam, irja'a fa salli fa innaka lam tusalli. Ko ma kai sallah saboda kai ba kai ba sallah. Wata irin sallah ce? Bubbugawa ne. Da Hausa ana ce mata mine? A shafshaf da Hausa ce? Kotan zakara. Ka san kotan zakara? Ba kai ba zakara yana haka. To wannan ita ake ce ma kotan zakara. Wannan sallah yayi da shafshaf ya bubbuga. Babu ruku'i mai kyau, babu tsayuwa mai kyau, babu sujada mai kyau, haka yazo ya bubbuga. Manzo Allah yana kallon shi. Sai da yazo yace ya Rasulullah assalamu alaikum, yace wa alaikum salam, ko ma kai sallah saboda ba kai ba sallah. Ya koma dai ya sake yin sallah, ya ƙara bubbuga kayan shi, ya dawo ya ma manzo Allah sallama. Manzo Allah ya amsa mishi yace ko ma kai sallah saboda ba kai ba sallah. Ya ƙara na uku ya dawo da ya dawo manzo Allah ya ƙara ce mu shakar yace to ya rasulullah ni ko ban iya wata sallah ba in ba wannan ba fa allimni ka sanar da ni yace ka koya mini to a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karantar da shi cewa idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah na farko yace fa asbigul wudu'a ka cika arwallaka ka cika arwallaka yi sai yace sum mastaqbilul qibla sannan ka fuskanci alqibla kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu idan za a yi sallah a yi mi a fuskanci alqibla shi yasa dole in zakai sallah a farilla ce zakai sallah nafila ce dole ka fuskanci alqibla sai malam yace ma saniyan abu na biyu wa yasqutu al-istiqbalu anil muharibi fi salati al-khawfi wal-qitali ash-shadid wa anil ajizi anhu kal-marid wa aw man kana fi safinati aw sayyara aw tayyara idha khashiya khuruj al-waqti malam yace fuskantar al-qiblan nan da aka ce ma farilla ne wajibi ne to yanzu wani yana iya cewa akwai wani lokaci da mutum ba zai iya fuskanta ba to sai malam ya kawo ma bayani yace yana sabka daga wasu fuskantar al-qibla daga wajen waye zai sabci fuskanta alqibla ya zamanto in kai sallah ko baka fuskanci ba alqibla sallar ka tayi yace almuharibu fi salatil khawfi wanda yake cikin yaki a cikin sallah yaki mai tsanani wal qitalu shadid yaki mai tsanani ko kuma zaku yi salatul khawf sallar tsoro a ce zaku yi sallah a lokacin to nan fuskantar alqibla ya sabkar mu matukar ba a lokacin kuna fuskanta alqibla bane ku ne kun zo za a yi anan fuskanci makiya ga sunan ku kuna bangaren gabas su suna bangaren yamma kun fuskance su za a fara yaki ko kuma ana yaki to kuma ga lokacin sallah yayi kuna tsoro lokacin ta ya guda to shari'a ta koya mana wata sallah ita ce salatul khawf sallar tsoro in ana jin tsoro a lokacin wasu malamai suka ce zakku fuskanci wasu alqibla ayi kafara suka ce a yanda kuke zakku yi kabbara liman ya shiga gaba amma dai mi kowa ya dauki makamman shi Allah haka ya gayi mana wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-sala falyaffal takun ta'ifatun minhum ma'aka wasu runduna su zamanto tare da kai su dauki makamman su su shiga cikin shiri saboda makiya ne ba za su bar ku ba ku yi sallah ko za su bar ku kuna juyawa ku ce ku kalli kabas ku yi sallah za a yi mi za su kashe ku to kuma dan a nuna ma ana so a yi jami'i kuma kaga musulunci ana so a yi jami'i a sallah to liman zai shiga gaba wasu biyo bayan shi kowa ya dauki makamman shi wannan yayi kabbara kowa ya kabbara kana rike da bindigarka in halbi ne ma ka sai za ka halba in yayi ruku'i sahu na farko ya sibe shi ku kuma kuna tsaye in yayi raka'a biyu da wa'annan sai su zamna in ya tashi ta uku misali in azawar ce sai ku kuma wannan na bayan sai ya zamanto ku zaku bi shi yanzu su kuma wancan suna rike suna gadi mu an fahimta da an rabu gida biyu wasu suna bin liman wasu suna gadi idan liman yayi rabin sallah da wa'annan sai wa'annan kuma su dakata su koma su ne masu gadin sai ya zamanto wa'annan su wanda ba su bi shi ba tun farko su a ci gaba da su idan aka zo aka ci gaba aka kai ta ƙarshe su wa'ancan sai ya zamanto sun ci ko biyun nasu su kuma wannan su dawo su ne masu gadi in sun ci ko kuma sai a gamu duka kowa ya samu hudu kowa ya ci ko biyu su wannan sun ci ko sun isko liman su ma wannan su tashi su ci ko su isko liman hey liman ya salamce amma dukan ku kuma kowa a haƙeki saboda kuna juyawa makiyan Allah subhanahu wataala za su zo su kama kwaji to aya ta zo ta karantar da mu salatul khawf akwai kala kala yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to anan ka gani fuskantar alqibla yana sabka ko ana cikin yaki mai tsanani kuna cikin yaki wanda lokacin kuma babu daman ma a yi jami to akwai lokacin da sallar kawai za ta koma kabbara ce da zakurin gai kawai Allahu akbar ka ringa ka shiga sallah kana cikin yaki ka juya nan ka kalli alqibla ka dawo ka yi kaza sami Allahu liman hamida kawai da nuni ne zaka ringa yin sallah an fahimta kenan wannan lokacin da ake cikin yaki ko ake cikin tsoro musulunci ya baka damar wato kai sallarka sannan kuma na gaba yace wa anil ajiz anhu kal marid, wanda bai da lahiya, mara lahiya ne, ba za mu iya juya shi ba ya fuskanci alƙibla saboda rashin lahiya tashi. Akwai wanda rashin lahiya yayi rashin lahiya da ba a iya taba shi, misali wanda ya kone amma hankalin shi yana nan zai iya yin sallah, to ba za a iya fuskantar da shi alƙibla. In an iya garin da yake a fuskanta shi yayi, in ba ya iya ba a yanda yake, hakanan zai yi kabbara, yayi kabbara yayi sallar shi, yayi in yazo ruku'i yayi da nuni kamar yayi ruku'i ne, ko kuma da dan sun ku ya kai in yazo sujada ma haka ya ringa dan alama ta ruku'i ne, sami Allahu liman hamida ya dago Allahu akbar sujada, Allahu akbar ya dago Allahu akbar Allahu akbar ayyi da sallah, wanda bai iya fuskanta alƙibla marar lafiya. Haka yace aw man kana fis safina, ko kuma mutumin da ya kasance yana kan jirgin ruwa, kuna kan jirgin ruwa kuna bangare kuna tahiyya, saboda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai gai cewa kai sallah a saman ruwa, a saman jirgin ruwa, sai dai in kana tsoron wato ka fada, saboda yanzu kuna cikin wani kwalakwala irin wannan kwalakwalan na Isa, wanda in kaje kai sujana kaje ka bada ƙarfi kuma jirgin ya haka kaga ai bai, ko kuma kun yauni ko wani abu kamar haka, ko kuma inda kuke fuskanta ba alƙibla bace, kuma baka iya fuskanta alƙibla, kuma ba za ku iya samun tsayawa ku sabka, kuma lokacin sallah zai huta, an gane duka abubuwan da suka zo. In kana iya isa inda zaka isa kafin lokacin sallah ya huta, kiran zaka yi mene, zaka jinkirta ta hakka sabka kai sallah a doran kasa, amma inda baka iya ba to a wannan lokacin zaka yi kokari kai sallah, saboda muhimmancin sallah akan lokaci. Kiran kai sallah ko a saman jirgin ruwa, yace ausar yara ko a mota, ko akan mota kake, wani bayani mun fara bayani a cikin ahadari ko kan abubuwan da ya shafi sallah game da mutumin cikin mota, kai ne kana cikin mota inda zaka baka iya samun tsayawa ba, misali wurin ba a iya tsayawa ba saboda haraka ta tsaro ko wani abu makamancin haka, kuma ga lokacin sallah zai huta, to cikin mota sai kai kabbara ka fuskanta kai sallar ka, a zamne kana zamne kai sallar ka. Haka malam yace awu tsayyara ko kuma ta'ira, shine jirgi, saman jirgi kai ne zaka yi sallah, lokacin sallah kana tsoro ya huta. Ka san kuma matsalar jirgi akwai shanje ma na r, yanzu misali kana iya cewa daga nan zaka tahi cin lokaci, sai ka gani kai kanka je ma su sun kai wata asuba ko menene, salloli suna iya barin ka can in ba zaka same su ba akan lokaci, kai kuma yanzu kana lokacin da. Saboda wata rana ashin mun wani abokin mu ya tahi yana mun magana, yace su suna yin sahur ne ko me, mu kuma muna ko bandezar ne ko bandezar, nace sahur ne ku ha kun kai goban da bamu kai ba, to kaga canje ma in lokaci, to kai yanzu kana nan zakka tayi can, baka cewa a ahina isa can tukwai in yi sallah, sai sallar bai tuka tare da barka, aka ka huta huta daga lokaci. Kina kaga a saman da'ira, in a saman jirgin ko da cana ba ina cana ina take gaba alƙibla take to ne ina take ko ba alƙibla bane ba ake fuskanta, saboda uzurin wannan shine malam ya ambata mana, yace idza khashiya khurujal waqti, kaji ko idan kaji tsoron fitar lokaci, an fahimta, idan kaji fitar wannan wanda sharadin tsoron fitar lokaci, kuma inda kake babu damar tsayawa, ba misali ba yanzu kawai an huta nan bis za ku tai gari, misali za ku tai nan Maradi Difas Burkina nan hanya ce mai hadari ko, to ba zuwa ma gaba daya ne, in ka gani za ku tai Burkina misali kun dau hanya wannan mai hadari, kuma ga lokacin sallah, kuma kan ku isa Burkina in lokacin yana iya huta, kuma kaga ina ne kuke, Burkina yamma ce nan go, ina ne Burkina take da malaman nan ne a kartin nan ne dai go, kaga yamma ne kuke, kenan ya zakai sallah, zakai dole kai sallah, zakai sallah ka a yanda kake. Wasu malamai sun ce ka juya ka fuskanci alƙibla kai kabbara ta farko, in yaso ka zo, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ta nafila akan taguwar shi alƙaswa, zai fuskanci alƙibla yayi kabbara, sannan kuma duk inda ta juya da shi ya tafi, yana fuskantar duk inda ta juya da shi. To ala kulli hal duk lokacin da ka samu kanka a irin wannan lokaci, a irin wannan yanayi, cikin tsoro ne, cikin yaki ne mai tsanani, bakka da lahiya ne a kwance, saman jirgin ruwa ne, ya zamanto ko saman mota ko saman jirgi ko wani abu makamancin haka wanda ba za ka iya samu ka tsaya ka yi sallah ba. Wannan muna magana sallah ta farilla, in sallah nafila ce wannan kana iya yin ta dama a sama abin hawa, amma sallah farilla ita ce dole sai ka sabka ka yi ta a ƙasa. To ka samu kanka irin wannan halaye ba za ka iya samu ba, kuma kana jin tsoron hutar lokaci, malam ya ce to ka yi sallah wato a yanda ka samu kanka. Idan za ka yi sallah a kan wannan ba nan lokaci abin da ya shahi sallah fuskanta alƙibla, wato ya sabkar maka. An fahimta? Sai malam ya ce wa yajibu ala kulli man kana mushahidan lil ka'aba an yastaqbila ainaha. Kafin mu shiga nan akwai abin da ya shahi mas'ala ta kai ne, wa man kana yusalli nafila aw witrin wa huwa yasiru rakiban dabatan aw ghayraha wa yustahabbu lahu idha amkana an yastaqbila biha alqibla inda takbiratil ihram thumma yattajihu biha haythu kanat wajjahathu. Kaga nan malam sai ya ce maka amma wanda zai yi sallah ta nafila ko witiri, sannan kuma yana kan tahiyya akan wata dabbar shi ko kuma wani abin hawan shi, yace abinda aka so ya yi shine ya fuskanci alqibla lokacin da zai kabbaral harama. Bayanin da muka yi, in zaka yi kabbaral harama ka fuskanci alqibla, sannan kuma ka jiyo duk inda aka fuskanta aka tsaye da kai ka tsaye, kina haka ita ma sallar farilla. In zaka iya fuskanta alqibla inda takbiratul ihram lokacin kabbaral harama kai, in ba zaka iya ba yanda kake saka iya kabbara kai sallaka. Saboda me? Saboda tsoron hutan lokaci, kuma da irin halin da ka samu kanka cewa ba za a iya dakatawa ba. Kaga saman jirgi baka ce ba ai stakko a sabka, ai na za a sabka jirgi sai da sinasuwa ta ke. Saman mota in waje ne wanda ke da kai tsoro ba za a iya tsaya ba, saboda nan kuma kare rai shi ya fi da cancanta a zamanto a wannan yanki. Saman jirgin ruwa kana tsoro in kun yi tsaye za ku yi sallah jirgin ya zamanto ya yi wada da ku, ya juye da ku. Amma in irin manyan jirage ne ai wannan zaka iya, akwai masallaci jirgin ruwa, akwai masallaci jirgin sama ma, akwai masallaci. Misali irin jirgi na Saudiya, no ba ma personal, jirgi na kasuwa. Ƙasa ce ta musulmi, sun yi kokari manya-manyan jiragen sun hudda wasu kujeru, amma nan ka san yi ƙasa ta musulmi, saboda kasuwanci jirgi ka hudda wasu kujeru na jirgi ka zamanto ka sallama su. Sun yi ɗan ƙaramin wajen masallaci ne haka, kana iya zuwa can ka kabarta sallaka kai sallah lahiya a saman jirgi. Mafi yawa jiragen Saudiya akwai irin wannan wato musalla wajen sallah a cikin shi, manya-manyan jiragen sa amma wanda suke tahiya irin tahiya wanda take nisa. Sannan wannan akwai bayani da muka yi a lokacin karatunmu na ahlari cewa kai ne kuma kuka samu kanku inda kun rasa alqibla. Wane ya ce nan ne alqibla, wane ya ce nan ne alqibla, kuma dukan ku baki ne. To kowa he kalli inda yake ganin alqibla ce. An fahimta? Ya faru zamani sabon manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana suka tahi sun huta, sai zamanto garin an samu kamar gajimare haka da duhu, sun kasa gane alqibla cikin dare, ina ce alqibla su yi sallah. Suka zamanto suka rarrabu hudu, wasu suka kalli nan, wasu suka kalli nan, wasu suka kalli nan, wasu suka kalli nan, kowa yana ganin nan ce alqibla, wannan yace nan. Saboda in na ce ma nan ce, kai kace nan ce, to ka dawo waje na alhali baka da yaqini sallaka ba ta yi ba, malamai suka ce inda kake da yaqinin alqibla nan zaka tsaya. Kowa da yayi suka sa alama da sai su gani ina ne suka yi sallah, ka san dai daga ciki ɗaya ne zai samu daidai. Da suka zo suka ga imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba su saki sallah, kamar yanda mas'alar zata zo mana a nan gaba. Ala kulli hal dai idan mutum ya zamanto yayi ya rasa samun kanshi a yanda zai fuskanci alqibla, zai yi sallah a yanda yake, kamar irin wannan uzuri da malamai suka kawo. Sai malai yace wa yajibu ala kulli man kana mushahidan lil ka'bati an yastaqbila ainaha, ya wajaba ga dukkan mutumin da yazo yana fuskantar ka'aba. Misali ka je mai masallacin Makka, ga ka'aba kana kallanta, yace to ka fuskance ta, ka ringa mushahadata, kana kallanta, kana kallanta in kana sallah. Amma man kana ghayru mushahidan laha, amma wanda bai fuskantar Ka'aba kamar irin mu muna nesa da ita, ko kuma a Makka kake amma ba kusa ba da Ka'aba kana kallanta, yace fa yastaqbilu jihataha, to ya fuskanci wato jihata, wato inda take. Kaga nan misali mu ai nan ce Makka take, ko ba dora maka ba kagab cewa hina nemo sitin ina ne Ka'aba take, kaga abu ne mai wahala. Sai ka zo kai sai ka rasa maya ya zaka kai sallah, eh kana yin haka kace a da kauta kaga titin nan ya karkare, surtu a wannan gari. Wani wajen in ka zo sai ka lera ku kuna sallah kuna kallon nan, sai ka tsankaye wasu suna kallon haka kuma, kuma duka wai duka ko gaba sai da yace dai ku a aiye zaman wata rana abin yana daure mun kai, zaka gani la sai ma irin wanda ke da koyi waje, zaka ga wani masallaci nan nan yake kallo, amma wani gashi can a gaban shi shi kuma yana kallon haka.
Sai wani masallaci ne ba a ne wani sitting guest.
Mutane da yake cikin tsarin su cikin masallaci ne
ba
tsaya a nemo wajen a ginin tun wajen gini. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dace, ka fuskanci inda Ka'aba take, kenan inda Saudiya take, inda Makka take, nan zaka fuskanta. Baka ce ba sai ka nemo sitting ina ne tak tak inda Ka'aba take. Wannan in kana abinda zaka kula da shi shine in ka tayi Makka, in ka tai Makka kana cikin harami, to shi nan ne zaka fuskanci Ka'aba, saboda kana iya zawwa gehe ka fuskanci shuru. An fahimta? Kamar ga ta Ka'aba ai haka take, to in ka zo daga can setin ba ita ba ka kan kauce mata, misali ga ta nan nan ce, to ina dawo daga nan kuma nake kallon nan mi nake kallo, to ka gani sai ka yi taka tsantsan kenan in kana setin Ka'aba. Duk da masallacin zaka ga an yi shi wrong, a daidai ruwan yake, duk inda kake zaka ga da sahu an yi karo, inda aka sa ma daidai siffar sahu ce, zaka iya daidaituwa ka zama to ka fuskanci ita Ka'aba duk da tana nan gabanka. Allah subhanahu wataala ya dace da mu da sauran lokaci. Malam sai yace hukumus salati ila ghairil ka'bati khata'an, masalan da muka gani yace hukuncin sallah ba tare da zuwa ga wani wajen Ka'aba amma akan kuskure. Kai ne baka sani ba yake fuskanci wani waje kana tunanin shine Ka'aba, malam yace wa in salla ila ghairil qibla li ghaymin aw ghairihi ba'da al-ijtihad wa at-tahri jazat salatuhu wa la i'adata alayhi. Malam yace idan mutun yayi salla ya zuwa wani waje ba al-Ka'aba, ba Ka'aba ba, ba al-qibla ba, li ghaymin saboda wato wani gajimari, misali daddare, daddare kaga ya zaka gane gabas daddare kana cikin sahara, shine lissayi da tauraru in ka sani, wannan taurarin da suke fitowa ko wanda suke saita ma ga gabas inda take. Wannan sirri
buzaye
suke aiki, suna cikin sahara, to kaji ko buzaye suke aiki da buzaye daban da nagari gidan. To wannan taurarin suna akwai wanda suke nuna ma ga gabas ga yamma ga inda suka yi jika, saboda suna shiryar da kai ma ka san wanda kake tahiya ina ne, wanda suka san amma ilimin nasu. To sai aka samu gajimari hadari ya rihe su baka ganin su, ko kuma au ghairihi, ko kuma wani abu makamancin haka, ka samu imau cewa ka rasa al-qibla. Yace ba'da al-ijtihad, bayan ka yi kokari wa tahalli da kirdadar ina ce al-qibla, ba kawai da ka zo ba kawai baka tsaya ba kake tantancewa wai ina ce al-qibla, ni wai ina ganin nan ce, a sai da kai kokari ka tabbatar in akwai wani a kusanka ka tambaye shi, in babu kuma kai kai matukar kokarin tabbatarwa cewa nan ce. To idan kai sallah akan wannan, malam yace jazat salatu sallar ka tayi, wala i'adata alaihi, babu sakewa akan ka, ko da wai in ka kuskure mata, sani kana dauka nan ce al-qibla, sai da sahi can da ka halka daddare ne sai ka gani ashe ko wani yazo yace maka kai wa al-qibla nan ce, to wannan sallar da kai a baya kana kallon ba al-qibla ba tayi, shine hadisin wancan da suka zo suka yi sallah ba fuskantar Ka'aba ba, suka zo suka ga imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu bai mu ce musu ba su sake sallah kenan sallar su yace kenan ya nuna cewa sallar su dai sai malai yace wa idza ja'ahu man yasiqu bihi wa huwa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha fa alayhi an yubadira ila istiqbaliha wa salatuhu sahiha abu nabiyar malai yace idza ja'ahu idan kana sallah ka fara sallah ka fuskanci yamma ka tuna kana tunanin kai ita ce alqibla sai wani ya zo maka man yasiqu bihi wanda ya zo maka kuma kana da aminci da shi misali dan gari ne ka je wani gari ba kunta ko ya sabke ka ma sabki ya taye kama ruwa he ga kabar ta sallah she kana kallon west da ya zo ya ce ma kai hodan ba nan bace alqibla alqibla nan ce ya nuna maka ko ya ce ma bayan ka ce alqibla tana bayan ka malam ya ce to matukar ya gai ma wannan yace fa alaihi ayyubadira ila istiqbaliha akan kai zamanto kai matukar kokarin fuskanta juyawa ka koma inda kake fuskanta yace wa salatuhu sahiha kuma sallar kai ingantacce ce duk da ka fara ta ba alqibla ba amma kai a wajen ka micece alqibla ce to kana cikin yin sallar kai raka'a ɗaya ko biyu sai wani yazo ce ba a kai fa alqibla nan ce to kawai ka juya ka fuskanci alqibla kuma ka ci gaba da sallar kamar yace sallar ka tayi an fahimta to nan bayanan da malam ya kawo mana game da abin da ya shahi wato alqibla fuskantar alqibla a takaice fuskantar alqibla abin da zan mu fahimta shine rukuni ne ko mu ce sharadi rukuni ne daga cikin rukunnan sallah dukkan mutumin da zai yi sallah ta farilla ana so ya zama yayi tsaye ya fuskanci alqibla idan kuma mutum ya samu kanshi a wani tsanani rishin lahiya ko tsoro ko yaki ko saman jirgin ruwa ko saman jirgin sama ko saman mota matukar kuma ba zai iya samun sabka ba ba dama ba ta sabka ho misali kana saman mota kawai kana gaugawa ne kai sagari kuma ka san sai lokaci zai tsaya ko kuma a joguwar tahiya ce baka san tsaye tsaye bar kai sallah a mota a ba irin wannan ba kana kan mota inda kake akwai hadari ba zaka iya tsayawa ba misali to wannan sai ka zamanto kayi a saman mota amma kai ne kana cikin bis ba kai ba sallah aka huce an tsaya ai sallah kai ba kai ba sallah aka huce kuma kana tsoron lokaci ya huta kafin ku tsaya to ka tsaye da mai tuki wani ho ban yi ba sallah a dakata in yi sallah ita ce magana ba magana wannan kara ko wani ana wani jama'a eh dai kowa ya ga laifinka eh sallah ce ita kamata a ba hakkinta shi yasa kamar yadda muka wadi a karatun mu na baya cewa masu tahiyya abis ayi matukar kokari kula da sallah kuma ayi matukar kokari a ringa tsayawa kan lokacinta misali irin sallah asuba zaka gani da yawa wallahi in kana bulaguro zaka ringa fuskanta wannan abu zaka ga mutane an tsaya katirar ana sallah wajen sankar wani abu wai kaga mutun ya sauka yana sallah nafila ce wallahi kai na'am wallahi ba kai ba asuba nafila ce kai sallah dole ne lokacin ta ya shiga ka bari lokacin ta ya shiga tukun ka kabarta kai sallah duroba yayi hakuri ku ci gaba in kun je lokacin ta da ya shiga ku tsaya ku yi sallah inda ta kama ku azo a huce amma wannan azo a bugawo wani ka gani ni ban sani ba ko ni kadai ne nake ganin irin wannan abu wasu kana ce musu malam lokaci wa bai shiga ba yana nan aha gashi an tsaya wai ai an tsaya wai yo tsayawa ita ce sallah ita ce lokacin sallah ai ba ita bace ba ba ita bace ba mutane da yawa to wannan kuma yana menene jahiltan mu da addini shi ya kawo wannan wallahi jahiltan mu da addini shi ya kawo wannan dole mutane su karanci addini su fahimci ya ne ne sallah yawan lokacin ta sharadi ne he ya shiga tukun kai sannan shi duro bai kura ya ji tsoron Allah wannan lokacin ta da ya shiga in ba ku tsaya ba kuka je kuka yi hadari sallan nan tana kanku in aka yi accident mutun ya rasu sallah tana kan shi ka barta da gangam kuma ba wani uzuri saboda tsayawa ce burki ne zai baka ce ba duro bane yake tsayawa wannan ba uzuri bane ce mishi ya tsaya ku ne kiliyan dole ya bi ku ne dan ku yake tahiye dole ya tsaya ku yi sallah a tsaya ayi sallah in yaso a huce Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai malam ya kawo mana abu na biyu mas'ala ta biyu wannan mas'ala ta farko ta fuskantar Ka'aba mas'ala ta biyu sai yace al-qiyam ita ce tsayuwa malam yace wa yajibu an yusalli qa'iman wa huwa rukunun illa ala المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قائدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أحفظ من ركوعه ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه وإنما يجعل سجوده أحفظ من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجهته ما لن يتي القيام شيني تسيوا إذن ذكا يسلى فرلا ما لن يتي ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن دولك يتي كتاش أتي كي يسلى سلى فرلا كي يتأزمني دقنقم بطيبا سالي ينزم يسلى إشاك وكزمنا كتي أزمنا ذكا يتوانا سلى تاك بطيبا دولة متين إنزي يسلى زي تاش الله يتي وقوموا لله قانتين kusayu domin Allah subhanahu wataala kuna masu yin tsoron Allah subhanahu wataala to manzala sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya kasance duk lokacin da zai yi sallah ta farilla yana tsayawa in bulaguro yake tsayawa ake a yi sallah ta farilla in kuma ta nafila ce yana yin ta akan abin hawa kamar yanda malam ya kawo mana yace ya wajaba akan mai yin sallah yayi sallah a tsaye wa huwa rukunun illa alal musalli salatul khawf والقتال الشديد yace rukuni ne sai dai bandawa wanda zai yi sallah ta tsoro ko ana cikin yaki mai tsanani ai mun gani a baya yanzu inda ba za a iya samun tsayuwa ba to wannan za a yi sallah a yanda take yace fa yajuzu lahu an yusalli rakiban ya halatta yi sallar shi wato a saman abin hawan shi yace wal marid haka da marar lahiya al ajiz anil qiyam wanda ba zai iya tsayuwa ba bira lahiya ba zai iya tsayuwa ba malan yace shi ma wato fa yusalli jalisan yayi salla azamni yayi sallar shi azamni yace wayarka wayi salli jalisan in istata idan zai iya zama saboda wani zaman ba zai iya ba yace wa illa fa ala janbin idan ba zai iya ba kuma yayin shi a kwance a bangaren ka na dama mun gani cewa gaba lokacin da zaka yi sallah misali a kwanci hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cewa salli qa'iman kai sallah sai fa in lam tastatifa qa'idan dan ba zaka iya ba kai azamni fa in lam tastatifa ala jam' idan ba zaka iya ba kai akan gehenka shine lokacin da zaka yi sallah mun gani a karatun mu na hadari ba zaka iya a tsaye ba sai ka zamna wani irin zama zaka yi ko an manta wannan shine zaman sallah azamni in baka iya ba wannan sai ka yi wanda zaka iya ko ka meke kawaka ko kuma ka zamna irin zaman tahiyya ko kuma yanda zaka iya in baka iya ba wannan to wannan duka baka iya ba ka zamna yace sai dai kai wanne sai ka yi zamna ai ka kwanta a kwanci a kwancan shine ka yi me ha na farko to in baka iya ba a zamnan kana iya jinginuwa ga muttake ka dan kai ba a kwance ba kai ba a zamna ba in baka iya ba shine ka kwanta bangaren ka da dama in baka iya ba bangaren ka na hagu in baka iya ba kai ta mi areran in baka iya ba duka kuma sai kai a yanda zaka iya Allah ya kama sauke ba sabke ma ba shi ba sabke ma ba sallai a wancan ga mun yi magana a wancan karatu cewa masu kula da marar lahiya su ringa kula da sallar shi lokacin sallah yayi ka ce mishi wane lokacin sallah yayi tashi kama shi ya je yayi arwalla in ya zo ya zamna ka zamnar da shi ya fuskanci alƙibla ya sallah shi bai da lahiya wata ran yana barci salloli za su wuce in ya tashi wata ran kuma in wani ne ka sala da shi dan ya zo ya ce a kai baka da lahiya to sallar tana kanka da tashi kai shi yasa wanda ya san tana kan shi zaka ga bai da lahiyan yana kokarin ya tashi ya dan tattaka ya je ya arwalla ya zo ya sallah saboda tana kanka in rashin lahiya ajali ce ka ta yi da salloli ai kaga abubuwa ya wannan to wanda kuma marar lahiya zai samu in kana kula da sallar dama rashin lahiya in ka mira ta ga Allah zai ta zama ma wata kafara ce ta zanubanka to tana kan kare ma zanubai kuma ga ka kana kokarta kana ibada kana sallah kana kula da shanin addinin musulunci amma zaka ga lalle asar zaka ga da yawa mutane ana sakaci da wannan malam yace wal mutanaffil yace me yin nafila falahu an yusalli raqibat
in nafila ce zaka yi ba ya halatta kai sallar ka nafila a diyan da kai a saman abin hawa wannan nafila kana iya kai sallata yace au qa'idan azamni insha nafila ce misali zaka yi kawai ka zamna kai ta azami ko da fuka iya tsayuwai in azumi yazo ana kiyamul layli baka gani ba an dan gaji wani he zamna in an jima ya tashi shine yace wayarka wayasjud ima'an bi ra'si in kana kan abun hawa kana nafila kana iya ruku'i da sujjara duka kana nunawa ne da mi da kanka yace wa kazalikal marid haka marar lafiya shi ma bai iya yin sujjara sai ya ringa nuni yace wa yaj'al sujudahu afdal min ruku'i ka sanya sujjada ka tafi kasa da ruku'in ka misali in ka zo Allahu akbar ka karanta Fatiha kana zaune da zaka yi ruku'i sai ka ce Allahu akbar sami'a Allahu liman hamida in zaka yi sujjada sai kai kasa Allahu akbar ya zaman to ta yi kasa in ka iya in baka iya ba shi ma sai kai yanda zaka iya akwai wanda da ido ma zaka iya yin sallah saboda baka iya dadjinin da cucin ibtaka kai ruku'i ka dago Allahu akbar sami'a Allahu liman kai dai ka san inda kake a sallah wannan jika yana nuna mana irin muhimmancin wato abin da ya shafi sallah malai yace wala yajuzu lil musalli jalisan an yada'a shay'an 'ala al ard marfu'an yasjud 'alayhi bai halatta ga wanda zai yi sallah a zamne ya dai ya sa wani abu a gaban shi wanda ya dago misali yayi sujjara akai misali kai ne ka zo kana zaune zaka yi sallah to kuma baka yi sujjara sai ka ce bari in ka wani abu ko wani dan tabuye haka ya ringa sujjara akan shi malai yace bai halatta in baka iya yi ba kawai yi da dami da nuni ya wadatar da fata an fahimta amma ka dauko wani zaka ga bai da laya ya dauko matashin kai yi wannan yake sujjara kai barci kuma to yake sujjara kai ha tunda rashin laya ne kuma ka dauko matashin kai mai tafi daga kwanta yake ji kawo daman kawo barci ne zaka yi ko wani abu to bai halatta ma ka aje wani abu kai sujjara akai kawo kai ta azamnan kai nuni shine malam yace mana bai halatta ga mai sallah azamne ya sanya wani abu akan kasa wanda ya dago yayi sujjada akan shi wa inna ma yace ka san da cewa yaj'al sujudahu afdal min ruku'ihi kama zakarna zai sanya sujjada shi kasa da ruku'in shi kamar yanda muka ambata idza kana la yastati'u an yubashiral arda bi jabahatihi idan ya kasance ba zai iya mubashara ba zai iya taba ba zai iya dabrantar wato abin da ya shahi kasa da abin da ya shahi koshin shi da hancin shi idan ba zai iya ba zai sujjada wato a yanda yake da nuni idan wannan shine malam dai wannan yana nuna mana cewa tsayuwa wajibi ne rukuni ne ga dukkan mutumin da zai yi sallar farilla sai mutumin da shari'a ta ba da uzuri shine wanda bai da lafiya ko wanda yake cikin yanayi na tsoro ba zai iya samun sauka ba ko kuma rangwamen da malamai suka kawo na saman wato abin da ya shahi jirgi idan kana tsoron lokaci zai huta ko kuma saman mota ko wani waje mai hadari kana tsoron lokaci ya huta ko saman jirgin ruwa to duka wannan sai kai sallah a halin da ka samu kanka wallahu ta'ala a'la wa a'lam insha Allah kenan sai ranar asabar in Allah subhanahu wataala ya kai mu da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين